أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين شابي دوات رمضان شكرا تدور لي hudu da 43 hijiriya wanda ya dace da 3 da watan 4 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 111 muna cikin kitabul azan dan mutashi babun babina dari da nawa ne ina ne na 107 na 107 dai zan tashi babun ya qara'u fil ukhra yani bi fatihatil kitab go ka mu hala zan mu karanta wasu daga cikin adat na al-imam al-bukhari na 46 ne zan mu tashi go ta 46 ne sama ومن عاداته ان على cikin al'ada ta al-Imam al-Bukhari annahu idza ta'arada bayna al-hadithayn ta'arudan yarfa'u ta'arud bi aqdi babaini idan an samu cin karo da juna tsakanin hadisai biyu to Bukhari yana dauke cin karo da juna tsakanin su ta kullab ta hanyar kullababi ta hanyar kullababi misaluhu misalin shi babul la nikaha illa bi wali baban dake bayanin babu aure sai da alwali wa babu la nikaha illa bi ridaha da babun dake bayanin babu aure sai da yardarta fa innahu lamma waqa ta'arud fi zahir yayin da ya zama na an samu cin karo da juna a zahiri tsakanin hadisin la nikaha illa bi wali da tsakanin hadisin al-ayyimu ahqqu bi nafsiha dafa'ahu li aqdi hazain al-babayn dan tunkude wannan cin karo da juna tsakanin hadisan biyu bukhari sai kulla babu guda biyu dan hudda shi nan can hadisi ya ce la nikaha illa bi wali mun san da shi babu aure sai da alwali kuma nan hura guda ya ce al-ayyimu ahqqu bi nafsiha zawara ita ta hidaci ita ta hike da yancin kanta kenan kaga kamar yana nuna wannan ita take da yancin ta ba ma kanta ta aurar da kanta to sai bukhari ce illa bi ridaha yardarta ake nihi ba wai ta daura ma kanta ba babu cin karo da juna kenan daga karanta baban guda biyu ya maka taujihi tsakanin hadisan biyu wa ashara ila annahu laysa limar'an tukiyana sabigar wali yayi nuni ne cewa mace batta da ikon ta aurar da kanta ba tare da alwali ba kuma alwali ma bai da daman ya aurar da ita ba tare da yardarta ba to sai zaman al-ayyimu ahqqu bi nafsiha mahmulun annahu yajibu an yatakashafu ridaha ko ana nihin wajibi ne alwalin al-ayyimu ahqqu bi nafsiha ana nihin alwali ya nemi yardarta ya binciki yardarta fa in radiyat yuzawwijuha wa illa fala in ta yarda ya aurar da ita in ba haka ba ba zai aurar da ita ba kenan nan gurin Bukhari ya tunkude mana cin karo da juna tsakanin guda hadisan guda biyu da muke gani a zahiri wa min adatina 47 na daga cikin al'ada shi annahu yazkuru fil babi hadisan la yadulluhu bi nafsi ala tarjama asalan sai ya ambata a cikin babi hadisin da bai nuni ga tarjama asali walakin yakunu lahu turuq sai dai kasance yana da hanyoyi wa fi ba'd turuqihi ma yadullu alaiha ishara aw umuman a cikin wasu bangare wasu hanyoyin shi sai ya nuni akan hanyoyin hadisin a umumi fa yashuru ilayhi al-musallib bi zikr asl al-hadith sai bukhari ya nuni zuwa ga asalin hadisin ko kuma cewa yana da asali wanda yana da tabbatar da wannan hanya misalin shi kuma wannan ba kowa ke gane shi sai ƙwararru cikin ilimin hadisi masu bincike da zurfafawa cikin ilimin hadisi da al-fazikin su wanda sai ibnu hajar su ibnu rajab su ibnu al-mulakkin suke binciko wannan abubuwan sai kawo babi ma'ana kulla babi babun fi kaza kuma sai kawo hadisin da kwata-kwata bai nuni ga wannan abu to yana nihin a wata hanya turuqul hadith in akwai wannan abun kin amma wannan da na kawo duk da babu a ciki tunda ya dauka cewa hadisi ɗaya da yake da hanyoyi da dama kamar matsayin hadisi ɗaya ne a wajen malamin hadisi dan yana magana da malamin hadisi ya san cewa sun san hanyoyin hadisi kenan duk da wannan hanyar da na kawo babu abin da muke bukata amma aka koma wata hanyar tashi za a same ta amma ni wannan shi ya cika sharadi na wacce ba ta cika ba wa min adatihi na daga al'ada shi to wannan ba kowa ke gane ba mallan yake cewa sai kwararru cikin ilimin hadisi wanda magabata shurra suna nuni akan wannan musamman Ibn Hajar wa min adati hina daga al'ada shi annahu yatarjimu bi mas'ala yana kulla tarjuma akan wata mas'ala wa yati bi isbati ya li hadisi mutasarrin an sahabiyyun yakunu ala shartihi sai takaita kawo wani hadisi wanda yazo ta hanyar wani sahabin da ya cika sharadin shi wala yakunu fihi zikr mas'alat tarjuma saraha amma a ciki ba a ambaci abin da ya kulla baban ba kirara sai dai yana nuni zuwa ga cewa wannan hadisin ya takaice shi ga wani sahabi ne muayyan zuwa ga wata hanyar kuma in yaje ta wata hanyar sahabin to an ambace shi kirara to amma hanyar sahabin da ta cika sharadin shi shi ita zai kawo wanda kuma bata cika sharadin nashi ba dadda ita ta ambaci mas'alar kirara sai ya ki kawo ta yace wala budda an yakuna fil hadis al mukhtasar ishara ila isbat al mas'ala amma babu makawa cikin hadisin da ya takaice sai akwai alama dan nuni zuwa ga mas'ala misali babu dulul qiyam fi salatil layli baban doguwar tsayuwa cikin sallar dare ana so a rika doguwar tsayuwa ya kawo hadisin Huzaifa dake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana iza qama litahajjud min al-layli yusufahu bi siwak annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zuwa ga qiyamul layli yana kulkure bakin shi da asuwaki yanzu a wannan hadisin ina akai maganar cewa doguwar tsayuwa a cikin sallah fa hadha alhadith laysa fihi zikr dulul qiyam cikin shi babu ambatan doguwar tsayuwa sai dai an rawaito ta wata hanya daban ta Huzaifa ta wata hanya mai tsawo annabi iftataha bi suratul baqara cewa annabi ya bude sallar da surar baqara har sai dai karanta suratul nisa'i da ali imran amma shi wanda ya kawo ba ambaci hakikin ba nafsun sahabin Huzaifa kenan cikin wannan hadisin an ambaci kirara tsawon tsayuwa an ambaci surar amma a cikin hadisin da ya takaice akwai ishara zuwa ga tsayuwa zuwa ga doguwar tsayuwa wannan kuma min lafzul qiyamul warid fi dan saboda lafazin tsayuwa da yazo a ciki wa min hitiya imamun nabi sallallahu alaihi wasallam biswak ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da ya kama ne duk da babu magana doguwar tsayuwa to amma akwai ishara zuwa ga doguwar tsayuwa lafazin iza qama qama kinna tsayuwa kuma ba za a yi hannu ita yan takasa yal guntuwa ba za a kira ta ba tsayuwa kuma yin asuwaki da yake yi nuni ne zuwa ga cewa shiri ne zuwa ga doguwar tsayuwa kenan shinan cikin hadisin da ya kawo akwai ishara amma kuma wata hanyar ta Huzaifa ta nuna kirara cewa baqara ce da Ali Imran da Nisa'i karanta fa innahu yadullu ala annahu kana dulul qiyam yana nunin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita tsayuwa na 49 min adatihi na daga cikin al'ada shi annahu yastanbidu al-ahkama bi umumul idafa yana binciko hukunce da umumin idafa misalin shi shine babun izafatahu al-idu yusalli raka'ataini baban dake bayanin idan idi ya kubuce ma mutun yayi sallah raka'a biyu haka nan mata da duk wanda suke cikin gidaje da kuma ƙauyuka su ma su yi raka'a biyu musu halarci idi ba babe ne Bukhari ya kulla akan haka sai ya kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haza iduna ahlul islam wannan shine idin mutanen musulunci wa fi ruwayati autarwa ce fa innaha ayyamu idin wannan kwanakai ne na idi nan istanbadal bukhari min umumi idafatin nabiy li idi ila ahlul islam nan al-imam al-bukhari yayi istinbadi bincike babban faqihi ne al-imam al-bukhari nan yayi binciken da aka raba ga luga hakanan ga nahau hakanan dai hada wannan ilimin mukan dole wanda bai hada su ba in ya shigo littafin shi zai rika ganin abubuwan da bai san da su ba zasu ba shi wahala to nan gurin al-imam al-bukhari yayi binciken umumin da annabi yake cewa kamar yanzu irin wannan irin na can baya ne nan da yake cewa babun izafatahu al-idu idan idi ya kubuce ma mutun yayi sallah raka'a biyu hakanan mata hakanan wanda ke zamna a gida da ƴan ƙauye in ba su zo idi ba to a gida su yi raka'a biyu su ma kamar yadda wanda ya je idin ya kubuce mishi ya raka'a biyu wannan baban a kalkashin shi kawai kawo hadisin da annabi ke cewa wannan idin mu ne mu musulmai wannan idin mu ne mu musulmai a cikin kawo hadu wannan magana za a fahimci cewa wanda ta kubuce mishi ya raka'a biyu to nan gurin Bukhari umumul idafa idafa kin idi da annabi ya zuwa ga musulunci ga ahalin musulunci wanda mata da ƴan ƙauye da yara duka sun shiga ciki da wanda suke cikin gida wanda suke masu uzuri ne to sallah sai ta tabbata shar'antu ta ga mata da wanda suke ƙauye da ma wanda suke cikin gida wanda suke marasa lahiya ta umumul idafa ba ta ba iza ba an ambaci abin kyarara ba kenan da istinbadi ne ya kawo abin bincike ne kawo abin ba abin an ambace shi kyarara bane wanda yana da wannan diyawa a cikin littafin shi in ya kulla babun fi kaza ba dole bane ka gano abin inde ba sharhin hadisi ba aka maka in ba sharhin aka maka ba da wuya ka gano dan saboda wannan at-tarajimul istinbadiyya tarajim nashi kala hudu ne tarajimul khafiyya tarajimul istinbadiyya tarajim na ishara to tarajim istinbadiyya kenan ba kowa ke gane shi ba haka ba tare da bayani ba wanda aka bar mutun da wannan irin wannan misalan babubukan in yazo ya karanta sai zarge shi ma da cewa bai ma san abin da yake ba alhali kuma kai ne baka san abin da kake ba babe na 107 babe na 107 babun ya qara'u fil ukhra yani bi fatihatil kitabi al-imam al-bukhari ke cewa baban dake bayanin mutun zai karanta abi na karshe da fatiha kadai hadisi na 776 al-imam yake cewa hadathana musa ibn isma'il hadathana hammam an yahya an abdullah ibn abi qatada an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya qara'u fi zuhur fil ula yani ya kasance yana karanta cikin az-zuhur cikin raka'a biyu na harko bi ummil kitabi wa suratayn da fatiha da sura guda biyu wa fi raka'atayn al-ukhrayn bi ummil kitabi cikin raka'a biyu na karshe kuma da fatiha wa yusu min al-aya yana jiyar da mu aya wa yadawwil fi raka'atil ula ma la yadawwil fi raka'atis saniya yana tsawaita a raka'a ta farko tsawaitawa da bai yi a ta biyu wa haka za fil asr haka ne yake cikin al-asr wa haka za fi subhi haka yake cikin asuba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin da bukhari ya kawo mas'alar cewa raka'a guda biyu na karshe kawai ana takaitawa akan fatiha kadai jumhurin malamai da dama jama'a da dama cikin malamin ijari imamul hafiz ibn rajab sun tafi gami da wannan magana cewa a raka'a biyu na karshe da ta uku da ta uku magruba ba a ƙara wani abu banda fatiha kadai an rawaito wannan daga aliyu da ibnu mas'ud da aisha da abi huraira da jabir da abu darda kamar yadda wannan kin suke cikin maganganun suke cikin musannaf na ibnu abdurrazzaq da ibnu abi shayba daga ibn sirri ne yake cewa la a'lamuhum yakhtalifuna annahu yaqra'u fi raka'atayn al-ulayn bi fatihatil kitab wa sura wa fi al-ukhrayn bi fatihatil kitab ban san ba cewa malamai sun yi sabani cewa a raka'a ta farko ta biyu bi na farko fatiha da sura za a karanta bi na karshe fatiha kadai kamar yadda ke cikin sahih ibn huzaima magana ibn sirrin abinda yayi nuni akan wannan hadisin sa'ad cikin al-hazf fi al-ukhrayn ya gabata da yake cewa wa ahzif fil ukhrayn ina shahiwa a guda biyu na wannan wanda mai nuni cewa na nihin fatiha yake takaita akan su malik ya rawaito daga nafi daga ibn umar cewa kana isa sallawatu in ya salla shi daya yana karanta a cikin raka'o'in guda hudu dukkan su kowace raka'a yana karanta fatiha ya karanta sura shi in yayi salla shi da habbin na karshe yana karanto musu sura Shafi'i ya tayi cikin wasu daga ganganganin shi cewa an so a karanta sura tare da Fatiha cikin raka'o'i dukkan su gaba ɗaya raka'a hudu gaba ɗaya kamar yadda ke cikin al'ummu daga cikin malaman Hanbaliya wata ruwaya ce daga Ahmad kuma ita ce maganar mafi yawancin ɗaliban al-Imam Ahmad cewa la yustahabbu ba a so ba mustahabbi bane ita ce mafi ruwaya ɗaliban Ahmad cewa ba za a yi ba wa fi karahatihi ruwaya ta ni cikin cewa makruhi ne kuma an yi magana biyu waqad taqaddama ya gabata daga Abi Bakar as-Siddiq cewa ya karanta a cikin raka'a ta uku a raka'a ta uku an ji didda mu ya ce ya gabata mu mai ba mu makaranto magana ba dan sharhin shi ba komai muke fadi ba ya karanto a cikin raka'a ta uku bayan Fatiha an ji shi yana karanta rabbana la tuzqulubana ba'da iz hadaytana wa qaristahab ahmad zalika fi ruwayatin ahmad ya so a karanta wannan a ta uku magruba a cikin wata ruwaya shi Al-Qadi Abu ya alake cewa tana yiwa Abubakar ya karanta ta ne a huskar addu'a ba ta huskar cewa karatun wannan sura bayan Fatiha ba haka yazo cikin ruwayatu asram yake cewa insha aqalahu in ya ga dama ya fade shi wala nadri akana zalika min Abubakar qira'a addu'a yace bamu sani ba wannan daga Abubakar qira'a ce ko kuma addu'a ce qira'a ce ko addu'a ce ya gabata daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri abinda ke nuni akan cewa yana karantawa a cikin raka'a biyu na karshe akan daidai gurgudan kira'a rabin na farkon wanda wannan ku kaga in ya kasance a ta farko guda biyu na farkon an karanta dogo sura Fatiha kadai ba zata zama rabin su ba Fatiha kadai ba zata zama rabi ba yace wa hamalahu da'ifatu min ashabina Ibn Rajab yace wasu daga dama cikin aluban mutanen malaman Hanbaliya da wasu sun tahi akan cewa yana yin shi ne wani lokaci ba ko da yaushe ba dan bayanin jawaz dan cewa ya halitta ai hakan kin ba kullum ba katari yana yi so dai kuma da nunin cewa ba makaruhi bane ga wanda suka tayi akan cewa makaruhi ne a karanta abin nan a karanta sura a cikin biyin na ƙarshe amma abin da dai malamai duka suke faɗa abin da ya shahara kuma ya yi inganci shine kawai takaitawa akan Fatiha dan saboda hadisan su sun yi ƙarfi game da wannan asar din da ake kawowa babu na 108 babu man khafata alqira'a fi zuhur wal asr babun kiddake bayanin wanda ya boye karatu cikin azhar da al'asr hadisi na 777 al-imam yake ce haddathana qutaiba haddathana jarir an al-amash an umar ibn umair an abi ma'mar qala yake cewa kunna li khabbab muke ce ma khabbab akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhur wal asr shin manzon allah sallallahu alaihi wasallam karatu cikin azhar da al'asr qala na'am muka ce eh kullu sai muka ce min aina alimta ta ina kasancewa yana karatu qala sai ce bitra bilhi yace hi ta huskar motsin gemun shi wannan hadisin ya gabata yace wa min haza ma la khilaf fi bainal muslimin ilman wa amala wannan babu sabani tsakanin musulmai gaba daya ma a wajen aiki kuma a wajen ilimi kuma abu ne wanda ya watsi ya shahara tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau wannan ittifaki ne cewa azhar da al'asr boye musu karatu ake yi Abu Muhammad Ibn Hazm a cikin littafin shi Maratibul Ijma safha ta 4 yace cewa wattafaqu malamai sun yi ittifaki Ibn Hazm yana da littafi na Ijma'i hikaya Ijma'in malamai Maratibul Ijma abar da mu san cewa duk da Ibn Hazm mazhabin su mazhabin zahiriya ne wanda malamai basu dace da su ba cikin masail masu dama amma kuma aka koma wajen ilimin hadisi ba wanda yace yayi musu da shi a wajen ilimin hadisi da wajen tarin ilimi Ibn Hazm karshe ne yake cewa tafaqu sun yi ittifaki dan saboda littafin shi al-muhalla matakar mutum bai karanta ba da tahawun sauran mazahib kin ina da tabbas kin hujjoji da adilla da yake kawowa akan mazhabin su in mutum ya karanta sai ya bi shi dan saboda hujjoji da dalilai da yake kawo na ilimi zai mazhabobin ta kan mas'ala zai bi mazhabobin nan na su Malik dukkan su ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya rushe su ya zo ya bi na su Shafi ɗaya bayan ɗaya ya rushe su ya tabbatar da nashi kuma da dalilai da hujjoji Allah ya mishi rahama wattafaqu sun yi ittifaki to yana da littafin ijma'in malamai mas'aloli kamar da Ibn al-Munzir yana da al-ijma to shi nashi sunan shi Maratibul Ijma a ciki yake cewa wattafaqu malamai sun yi ittifaki anna al-qira'a fi raka'atayi subhi wal ulayn min al-maghrib wal isha'i sun yi ijma'i akan cewa ittifaki akan cewa raka'a guda biyu na asuba da guda biyu na magruba na farko da isha bayyanawa ake da karatu cikin su wa man asarra fil ukhrayn min al-atmut fi salisa min al-maghrib fi jami'i az-zuhr wal asr faqad asaba kuma duk wanda ya asarta cikin biyu na lisha na biyu na karshe na lisha da uku ta magruba da cikin azhar da al'asr gabaki daya wannan shine daidai inji Ibn Hazm wal mulqafata sunnatun karjahar ita ma boyewa sirri ce magana Ibn Hazm ta kare wal mukhafata ita boyewa ita ma sunna ce kamar yadda ita ma bayyana wa sunna ce Ibn Abi Layla ya wajabta ma da ma wasu malamai cikin malamai daga cikin su akwai wasu wata magana ta malikiya cewa asirru wal jahar wannan ne wajibi ne asirru wal jahar malamin malikiya a cikin me ake kawo shi wajibabbun sallah ko sunna sunna cikin sunnonin sallah to amma wasu daga cikin malaman malikiya sun tahi akan sasa cikin wajibi wali ashabina malaman hanbaliya ko sun tai Ibn Rajab akan cewa sallah tana baci idan mutun ya bar asirru wal jahar da gangan dabarani da Ibn Adi sun huddo hadisi ta hanya abir rijal al basri daga Nadar ibn Anas daga baban shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azhar tare da su da garjin rana ya daga murye shi karanta wa shamsu wa duhaha da walaili iza ya shafa Ubay ibn Ka'ab ya ce ya ma'aikin Allah an umarce ka da wannan cikin wannan sallolin yace a'a yace sai dai naso in sanar da ku sallar ku ne sai dai matsalar Abu Rahal da Abu Rahal sunan shi Khalid ibn Muhammad Bukhari yace munkarul hadis munkarin hadisi ne kenan babu magana hadisin bai tabbata ba aqili ta hanyar shi yake cewa ba a mutaba'a a gare shi cikin hadisi sahihiyar magana da ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai ta bayyana ba a cikin sallar qira'a da sallar rana sai cikin sallar juma'a Nasa'i ya huddo hadisi daga ruwaya Abdullah ibn Ubayd yace naji Ababakar ibn Nadar yana cewa mun kasance wajen Anas sai yayi sallar azhar tare da mu yayin da ya gama yace na muku sallah irin sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallah azhar annabi mu mai karanta mana da wannan surorin guda biyu cikin raka'a ta farko sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadisul ghashiya ibnu abi daud al-hafiz abubakar ibnu abi daud dan mai sunan kin wannan yana da littahi as-salah a wajen shi yake huddo hadisi yake cewa Anas ya ji yadda su karatu a raka'a biyu ta farko yayin da ya gama sallah ya fuskanto su yace musu da gangan naji yadda ku wannan surorin guda biyu nayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana da wannan surorin guda biyu kenan dan saboda tunda wancan bai inganta ba amma ga wata hanya ta Anas da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yadda su ya bayyana musu da nihin su sani ba wai dan ana bayyanawa ba wa ammal jahr fi tadawwu fi an-nahar wannan farilla kenan az-zahr da al-asr wannan abuwai ne sanannan abu ne yace amma az-zahr amma bayyanawa a cikin sallar rana in ya kasance cikin sallar jama'a ce ana tsawaita tsayuwa kamar sallar kusufi to wannan bayyana mata karatu ake wanda mas'alar shi zata zo a gurin shi insha Allah haka nan idan sallar kusufi ta kasance mutun shi ɗaya ne ita ma zai bayyana mata karatu Ahmad haka ya bayyana amma wasu wannan daga cikin nafilolin rana malamai galibin su yawanci sun tahi akan cewa ba a bayyana karatu a nafila ta rana Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud yake cewa qira'atun naharu a jama'a sallar rana ba gwariya ce ma'ana batta magana a boye ta ake waki'u yayo ruwaya daga Auza'i daga Yahya ibn Abi Kasir yake cewa muka ce ya ma'aikin Allah anan akwai wasu mutane wanda suna bayyana karatu da rana suna bayyana karatu a cikin nafila su ta rana wa qala yake cewa irmuhum bil ba'r ku gehe su da kashin bishashi wannan hadisin mursal ne mai da inganci marasil ne na Yahya ibn Abi Kasir wanda da ifai ne Yusuf ibn Yazid al-Dimashqi ya rawaito da wuya annabi sallallahu alaihi wasallam daga bayyanawa cikin sallar rana wanda mustahabi ne har zai umarni da amunan nama mutane da wannan abu wanda hadisin mu'ashirin saboda yana cikin ilal na al'i wannan tirmi al-imamu tirmizi asalin shi yana cikin musannaf na ibnu abi shayba al-imamu ibnu daraja ya bayyana shi illa shi a cikin sharhin ilal tirmizi yusuf ibnu yazid al-dimashqi daga auza'i ya rawato daga ibnu abi salma daga buraida daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi a matsayin mausuli amma kuskure ne hadisin nan bai da asali salih ibnu muhammad al-hafiz ya faɗa haka da yusuf kace wannan hadisi ne dha'ifi bai inganta ba Ibn Abi Shayba ya rawato da sanadi gare shi da zuwa ga Sa'id ibn Jubair daga Ibn Umar cewa ya ji wani mutum yana bayyanawa wannan kinshi a karatun rana sallar shi a cikin nafila rana sai ya ce wannan sallar ya kira shi ya ce mishi wannan sallar nafila ta rana ba a bayyana mata karatu ka rika asartawa amma duk da haka wasu malamai sun yi rangwame akan cikin nafila da rana idan ba zaka cutar da kowa ba kana iya bayyanawa ita ce magana al-Imam an-Nakhai da Sauri da Ishaqa an rawaito daga Khalid ibn Ma'dan da Sa'id ibn Jubair da Bashar ibn Harb yace naga ibn Umar yana sallah da rana sai dai ya ji yadda mu karatun shi mu ma muna jin karatun shi Bashar ibn Harb dake cikin hadisin nan ibn Rajab yace an yi magana akan shi wannan takeice abinda malamai suka tai kawai shine sallar rana nafilar ta da farillar ta koye musu karatu ake to amma asar sun tabbata cewa nafilar rana wasu daga cikin sahabbai sun bayyana kenan din kaga wani ya bayyana ya saba ma abin da aka ce kai tunanin cewa ya zo da mugun abu shine amfanin sanin sabani ko daga abin da yake inganci amma in kaga wani yayi riko akan kaza baka dubin bace ya batacce ne akwai wanda suka tayi cikin sahabbai ko cikin magabata kan abin duk da hujja guda wace ita ta hi ƙarhi babu na 109 Al-Imam yake cewa babun iza asma al-imamul aya baban da ke bayanin liman idan ya jiyar da aya hadisi na 778 al-imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Yusuf hadathana al-Auza'i hadathani Yahya ibn Abi Kasir hadathani Abdullah ibn Abi Qatada an abihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummul kitab wa sura ma'aha ya kasance yana karanta Fatiha da sura tare da ita fi rak'atayn al-ula yani min salati az-zuhr a cikin raka'a guda biyu na sallar azhar wa salatul asr da sallar al-asr wa yusmi min al-ayati ahyana wani lokaci yana jiyar da mu aya dan ya karantar da su wa kana yudilu fi raka'atil ula ya kasance yana tsawaita a cikin raka'a ta farko a cikin magana shi hadisin nan da yake cewa hadisin ya gabata mun yi ta ganin shi a ciki da yake cewa yana jiye da mu aya wani lokaci shine mahallu shari'in da Bukhari yake nihi yana nihi gami da annahu kana yakusir zalika cewa da gangan yake yin wannan dan a koya wa kadaka yana aikata haka ne dan koyar da su cikin sallah azhar da al'asr dan ya tabbata ga wasu shakku gami da abin da ya gabata wa kad yakun tana yiwa kasance yayi ne dan ya sanar da su ita wannan sura muayyana kadai kamar yadda aka rawato daga Anas da wani chali ko kuma dan ya bayyana halaccin bayyanawa a cikin karatun rana cewa in an yi sallah ba ta baci kenan daga nan kaga zaka gane cewa wanda suka ce in an bayyana karatun rana sallah ta baci dan gashi nan annabi yusmi'uhum al-ayata ahyana wa qala da'ifatu min al-ulama wasu daga cikin malamai suka ce lam yakun isma'uhum al-aya ahyanan an qasidin wanda suka ce tana bacin da makamantan suka ce annabi jiyar da su aya da yake ba da nihi bane yake jiyar da su wannan ya kasance ne ittifaki kawa katari ne akai dan saboda ya kasance yana karatun shi a sirrance to so diyawa yake nutsuwa zuciyar shi ta nutsu cikin tadabburi da tunanin cikin ayak ko kuma tabbatar da qira'a kyakkyawa sahihiya wannan hasi halshen shi ya bayyana ta aya ba tare da ya sani ba tare da niyyar shi ba wani lokaci ba tare da yayi ne jiyar da su ba ko kuma ya kasance jin ya abku akan huskar ba tare da annabi yana cikin mantuwa amma ci wannan magana akwai nazarin cikin ta ba a karbi wannan tawilin ba me yasa ran saboda cewa suke yusmi'una yana jiyar da mu ba lan nasma'u ba inda cewa suke muna ji sai a kawo wannan tawilin amma aka ce yana jiyar da mu kenan shi yayi ne jiyatarwa Shafi'i yake cewa la ba asa an yata'ammada ar-rajulu al-jahra bi shay'in min al-Qur'ani yu'lima man khalfahu annahu yaqra babu lahi liman ya bayyana wani abu kadan na qira'a koda a sallar rana ce wanda ake boyewa dan ya sanar da mamun shi cewa yana yin karatu wa hum yakrahuna haza suna kin wannan suna wajibta masu judu sahaw akan wanda yayi wannan malaman kufa maganganun al-Imam Ahmad ibn Hanbal sai suka saba akan wannan mas'ala an cirato daga Hanbal ya cirato daga gare shi Hanbal wanda mun gani cewa dan uwan shi ne cikin karatun rana yace yara lil rajul an yusma man yali mutun yana iya jiyar da wanda ke kusa da shi kale yake cewa al harfu wani hau zalika wani harfi dai ko makamancin wannan babu lahi wanda ya haka ba kuskure yayi ba dan annabi ya jiyar da su aya wani lokacin kuma Ahmad ibn Hanbal sai yace sallar rana kurma ce ba a bayyana komai a cikin ta an rawato daga Isma'il ibn Sa'id ash-Shazali yake cewa al-imam yake cewa Yusuf yana jiyar da wanda ke kusa da shi sai ya karhanta wannan a cikin sallar rana yace wannan amma kuma duk da koyayin ba zai a ce zai sujudu sahau ba bai kai ba abin da zama sujudu sahau koda ya manta Shafi'i ya rawato daga sanadin shi daga Ibn Abbas cewa ya ji karatun shi an ji karatun shi cikin karatun az-zahar da al-asr ya dan bayyana Shafi'i yace wannan bai wajabta sujada a wajen mutun yayi an rawai Waki'u ya rawato daga Saiful Makki daga Mujahid yake cewa ya ji Abdullahi dan Amri yana karanta suratu Maryam a cikin az-zahar Juzajani ya rawato da sanadin shi daga Abi Usman an-Nahdi yake cewa naji ibnu wannan gungunin ibnu Umar cikin sallar az-zahar Hammad ibn Salma daga Humayd daga Sabit da Qatada da Taymi yake cewa Anas yayi sallar az-zahar da al-asr da su yake jiyar da su da gungunin shi ba kira'a kwaye a jita ba gungunin su an rawato marfu'i amma waqafi shi ya ce mauqufi ne shi yayi inganci kamar da Abu Hatim da Darqutni suka yi nuni Khabbab an rawato daga Khabbab ibn al-Arich sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa cikin az-zahar ya karanta idza zulzilatil ard hamma aka ji wannan kinshi sautin shi kadan yana nihin karantar da wanda ke bayan shi wani kuma daga gare shi dai ya karanta a wata ruwaya cewa karanta al-asr ya karanta idza zulzilatil ard ya bayyana alqama yake cewa nayi sallah dabara Abdullah dan Mas'ud da rana ban san ba menene karanta sai da naji yana cewa rabbi zidni ilman sai na san cewa yana karanta suratul dahani Nakhai yake cewa wasun su suna jiyar da aya daya cikin sallar az-zahar da al-asr Nasa'i ya hudo da Ibn Majah ta hanyar hadisin Bara ibn Azib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu sallar az-zahar sai muka ji aya daya bayan ya karanta su muka ji cewa suratul luqman ce yake karanta da wazariyati to sai suka yi sabani game da wanda ya bayyana cikin abin da ake asartawa shin zai sujudu sahau jama'a da dama suka ce ba zai sujudu sahau ba dan ya bayyana inda ake asarta ko ya asarta inda ake bayyana an rawaito daga Anas da Alqama da Aswad yace sun aikata haka amma ba su yi sujada ba ita ce magana Auza'i da Shafi Nakhai yake cewa da Sufyan Sauri da Abu Hanifa za a yi sujudu sahwan an bar asirtawa ko bayyanawa gaba ɗaya ake ni ba wai jiyar da aya ɗaya wanda shi wannan ya tabbata daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad a wajen shi shi akwai ruwaya biyu Malik yake cewa in ta dawala zalika sajala lisahw idan bayyanawa ta yi tsawo ya karanta ayoyin da sun wuce ɗayan ko biyu to sai yayi sujada sahw yace wala ara alaihi fi sirri sahwan amma ina ganin in asirtawa ce yayi wannan babu sujudu sahw Ahmad ya kawo hujja akan cewa sujuda bata hau mutum ba bata wajaba ba ga mutum dan saboda wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana jin gungunin shi a sallar azhar kuma ya gabata ana cewa ya bayyana bai yi sujada ba amma yace Ibn Rajab yake cewa abinda nake cewa al-marwi an sahaba abinda aka rawto daga sahabbai wanda ya gabata cewa da gangan ne wasu su suka aikata haka dan karantar da wanda ke bayan su sunna ta karatu wannan da gangan mutun yayi dan ya karantar da mutane ba za a ce yi sujudu sahau ba kuma akwai raddi akan wanda ke cewa ma sallar shi ta baci dan ga magabata can da dama sun yi kuma sallar su bata baci ba wanda an rawto daga Ibn Abi Layla cewa sallah tana baci ga wanda ya bar su sirru wal jahar da gangan ko da mantuwa a cewa haza ba'idun jiddan wannan yayi nesa da ilimi sosai a ce daga bayyanawa sallah ta baci gaba daya ko asar da babu zancan sujudu sahwa ko sallah gaba daya ta baci ake magana babu na 110 babun ya dawwil fi raka'atil ula baban dake bayanin mutun zai tsawaita a cikin raka'a ta farko aka a tahar ko ya tsawaita hadisi na 779 al-imam yake ce haddathana abu nu'aym haddathana hisham an yahay ibn abi kasir an abdullah ibn abi qatada an abihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudawwil fi raka'atil ula min salati az-zuhr ya kasance yana tsawaitawa a raka'a ta farko a sallar az-zuhr wa yukassir fi saniya tabin sai takaita ba ta kai ta tsawo wa yaf'al zalika fi salati subhi kuma haka yake aikatawa a cikin sallar asuba a cikin wannan ruwaya mun gani kyararan inji Ibn Rajab cewa raka'a ta farko ta sallar azhar da asuba tsawaita ta ake sama da tabiin kuma wanda wannan ya gabata daga hadisin Hammam daga Yahya ibn Abi Kasir an batan tsawaitawa a cikin farko na sallar la'asar haka suka zo cikin wasu nusakh ta hanyar Shayban daga Yahya Bukhari ya huddo shi a cikin babul qira'ati fi zuhr wanda hadisin dogon bayani ya gabata akan shi sai babu na 111 Al-Imam yake cewa babu jaharul imamu bit ta'min ya kare daga abin da ya shahi sha'anin karatu duk tun daga can mun jima wajen karatu bi duka babu bukane da suka shahi karatu a cikin sallah zai shiga wani abin daban babu jaharul imamu bit ta'min baban bayyana liman ga amin ya bayyana liman ya bayyana amin wa qala aba'u yake cewa amin du'a cewa kalma amin addu'a ce wa amman ibn zubair ya ce amin wa man wara'ahu da wanda ke bayan shi hatta inna lil masjid lalajja har sai da masallacin ya kasance yana cakudar murya ikhtilatul aswat shine lalajja a wata nusakh na sahih bukhari lalajja duka ma'anar su daya cakudar murya da yadda ya faɗa ma'ana wanda ke ciki su ma sun faɗa har murya tana cakudiya wa kana abu huraira yunadil imam abu huraira yana kiran liman in yazo sallace la tasbiquni bi amin kakka riga yana da cewa amin wa qala nafi'u nafi' yake cewa kana ibn umar abdullahi dan umar ya kasance la yad'uhu bayyabaran amin wa yakhussuhu wa yakhudduhum kuma ya zaburar da su akanta wa sami'tu minhu fi zalika khabaran naji labari daga gare shi ya kawo hadisi akan wannan ya abdullahi dan umar abdurrazzaq as-sanani yake cewa ibn jurayj ya ba mu labari asarkin ada mana da yake cewa amin addu'a ce yake cewa nace ma Ata'u Ibn Zubair ya kasance yana cewa amin in ya karanta Fatiha yace na'am yana cewa hamma masallacin ya kwashi dimi sosai yace to inna ma amin du'a amin ita addu'a ce Abu Huraira ya kasance yana shiga masallaci liman yayi tsaye sai yace kada ka riga ni da cewa amin Yahya ibn Abi Kasir ya rawato daga Abi Salma daga Abi Huraira cewa yana da mai kiran sallah na ala'ul hadrami a Bahrain ya shardanta mishi cewa kada ka riga yini da cewa amin wanda Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba sun huddo shi ma'ana ya bashi wannan liman kada ya riga shi da cewa amin magana aba da yake cewa amin addu'a ce abinda yake nihi Allah ne masani shine cewa ma'anar fassarar amin shine Allahumma stajib Allah ka karba mana da ma makamancin wannan na addu'a duk addu'a da kai kace amin kamar kana nihin Allah karba mana ne kamar yadda mai iziya ya kawo cewa hakan yake ne. Ya amin istajib du'a ana wanda suka tai akan cewa amin kin sunan Allah ne. A cikin sunan na Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala hadisi na 938 wanda zan mutar da shi daga Abi Zuhair an-Namiri yake cewa yana cikin sahabbai. Yace izada ahadukum bi du'a idan ɗayan ku yayi addu'a da wata addu'a to ya sanya ya mata kashi dan saboda amin kamar kashe ne abu san takarda. Wa zakara annahu kharaja ma annabi hayya ambata cewa ya huto tare da annabi wata rana. Yace sai muka zo wajen wani mutun ya nace da roko sai rokon Allah yake. Annabi yayi tsaye akan shi yake cewa aujaba in khatama wa bi amin wannan Allah zai karba mishi matukar ya sa kashe da amin. Ibn Adi ya hudo da sanadi mai rauni marfu yake ce amin quwwatud du'a amin karhin addu'a ce. A cikin hadar kalma amin akwai lugga biyu almaddu wal qasar ko ajata ko ataqaita amin ko amin wal mimu mukhaffafa mimun kin kuma bai abin nan ce ta batta da wannan shadda. An rawaito wannan daga wasu cikin malamai suna mata tashdidi sai ce amin kenan bi tashdidil mim suna nihin qasidina qasidina na hawaka ya Allah dinan an ce amin shi kuma wannan ana nihin cewa wala amin albaytal haram kaga shi ana nihin qasidina baytal haram nuhata wanda yace amin da tashdidil mim yana nihin mun nuhace ka ya Allah ba yana nihin ba cewa amin ta addu'a. Wasu sun raye cewa amin kinnan suna ne daga cikin sunayen Allah a cikin sa akwai maganganu da dama wanda yace ba su da fa'ida ambato dan ba su da hujja. Wadar Abi Huraira da yake cewa la tasbiquni bi amin kakka riga ni da cewa amin nuni ne akan faralal mamu ya halarci amin tare da liman kinshi ya samu a ce amin tare da liman kinshi dan ya shiga cikin addu'a. In ya riga yake da cewa akai Fatiha ha akai amin kin wannan gaggaruma addu'a ta kubuce maka. An rawaito daga Abi Darda cewa ya ji iqamar sallah yace ku yi gaugawa da mu muje ko mun samu amin. Waki'u yake cewa wanda ya riski amin tare da liman kinshi ya riski kafarala ta kabara harama. Amma Ahmad yayi inkarin haka yace ba zai riski farala kabara harama ba sai wanda aka tada ta tare da shi. Sai Bukhari yake cewa hadisi na 780 haddasana Abdullah ibn Yusuf yace anba'an akhbarana Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salamah ibn Abdurrahman annahuma akhbarahu sun bashi labari daga Abi Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza amana al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'aminul mala'ikatu ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda amin kin shi ta dace da ta mala'iku an gafarta mishi duk abin da ya gabata na zanuban shi. Wa qala ibn Shihab yake cewa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin a wajen duk da mun kawo maganganu da dama yadda muke ganin ta dai a rubuce da a hade cewa amin da jan alif kin da kuma rishin ma mimun shadda shine shahararri. Wadar Annabi da cewa Annabi yana cewa amin wannan mursal ne na zuhuri ya kawo a ƙarshen hadisin ne dar kudin ya huddo shi da hanyar shi kyakkyawa kuma ya hasana shi cewa hanyar da ke cewa Ibn Shahab ya ce Annabi yana cewa amin. Ibn Wahab ya rawaito wannan hadisi daga Malik daga Yunus daga Zuhuri a ƙarshen shi sai ya ƙara cewa iza amana al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin dan mala'iku suna cewa amin sai ka ci kon hadisin. Baihaqi ya huddo da Ibn Majah a cikin sunan kinshi da wannan ziyada kin sai wannan hadisin yayi nuni akan cewa annal imamu wal mamumu yu'minuna jami'an cewa da mamu da liman gabaki ɗaya suna cewa amin. Wannan ita ce magana jumhurin malamai masu yawa. An rawaito wannan daga Abi Bakar Siddiq da Umar da Ibn Umar da Abi Huraira. Aba'u yake cewa laqad kuntu asmi'ul a'imma yaquluna ala isri ummil qur'an amin hum anfusuhum wa man ra'a mata innal masjid lajja yace naji malamai magabata manya limammai suna cewa amin in sun gama Fatiha da su da wanda ke bayan su har masallacin ya kwashi ƙara yayi sauti. Da wannan ne sauri ya fada da Abu Hanifa da Auza'i da Ibn al-Mubarak da Shafi'i da Ahmad da Ishaq da Abu Ubaida. Wata ruwaya ce ta malaman Madina daga Malik kuma sun zabe ta kamar yadda ke cikin Al-Awsat da Al-Majmu' na Imam an-Nawawi kan cewa Malik ma a wata ruwaya ya tafi kan cewa liman zai bayyana amin wanda wannan wasu daliban shi suka zabu wannan. Ibn al-Qasim ya rawaito daga Malik yake cewa liman ba zai ce amin ba wanda ke bayan shi su zasu ce amin wannan kuma shine zabin daliban Malik na garin Masar, ƴan Malikiya na Masar sun dauki maganar cewa iza mas'ala cewa liman yace amin, wasu malaman daliban Malik na garin Madina sun tafi akan cewa zabin Malik shine liman zai faɗa kuma ya bayyana, amma daliban shi na Masar sun tafi akan cewa ra'ayin shi shine liman ba zai faɗa ba kuma ba zai bayyana ta ba. Sun dauki hadisin dake cewa idan liman yace amin ku ce amin, ma'anar shi bi ta'amil al-imam, ma'anar shi cewa amin kin liman shine du'a uhubi qira'a akhirul fatiha, kawai addu'a shi da yake yi a ƙarshen fatiha ihdina siratal mustaqim har zuwa ƙarshe. Dan dalilul riwaya salihu daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, idan liman yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin. Kaga nan ba a ce ba liman yace amin, kenan sai suka dauki wancan hadisi suke cewa idza ammana al-imam fa aminu, ma'ana idza balaga makanu ta'amin, idan ya kai gurin da ake cewa amin kamar yadda zai zo. Wannan masail ne wanda ƴan uwa mutum bai san su ba sai ta buga gaba yana cewa wani ya saba ma hadisi, wani ya saba ma kaza, shi kuma bai san iyakar abin da suke mu'amalantar hadisan ba. Wannan hadisin da ke cewa idan liman yace amin, yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin, shi suka dauka jagoran hadisin su akan cewa liman ba zai faɗa ba. Kuma inda ake cewa idza ammana al-imamu fa aminu, in ya kai gurin cewa amin, ba in yace amin ba, saboda suna da dalili na ce fulanun anjada idza dakhala makanun najd, in ya kai gurin najd ba in ya shiga ba, kamar yadda yace mas'alar za ta zo a hadisi na 782 anan baya insha Allah. Yace babu abin da ke nuna akan cewa, amma wannan ba fa hujja bace, babu dalilin da ke nuna cewa liman bai cewa amin, bari dalili ne akan cewa ana gama amin kin liman da tamamu a yi su tare, ba shi ba abu bane wanda sai kun jira liman ya ƙara, shine daya dayan abu cikin sallah da ake so ku yi tare da liman dan ku samu dacewar ku yi wannan yi da mala'iku. Al-Imam Ahmad ya huddo da Nisa'i ta hanyar hadisin Ma'amar daga Zuhuri daga Ibn al-Musayyib da Abi Hurairah yake cewa idan liman yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin, dan mala'iku suna cewa amin, liman ma yana cewa amin, yace wanda amin kin shi ta dace da amin kin mala'iku za a gafarta mishi abin da ya gabata na zanubban shi. Sun yi sabani akan bayyana amin akan maganganu guda uku, bayyana ta ake ko asartawa, ɗaya daga cikin maganganun guda uku a gurguje cewa za liman zai bayyana ta da wanda ke bayan shi, ita ce shine ra'ayin Aba da Auza'i da Shafi'i da Ahmad da Ishaq da Ibn Abi Shayba da malaman hadisi gaba ɗayan su. Sun yi hujja akan cewa da Annabi ya ce idza ammana al-imamu fa aminu, sai ya nuni akan cewa liman ya ji yadda ku a haminkin. An rawaito daga Aba'u yake cewa na riski 200 daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan liman ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin suke cewa har sai masallacin ya ci kada murya. Wannan Harb ibn Isma'il al-Kirmani dalibin Ahmad ya hudo ruwayan. Magana ta biyu cewa liman zai boye ta da wanda ke bayan shi duka su faɗe ta a boye aminkin, ita ce magana Hasanul Basri da Nakhai da Sauri da Malik da Abu Hanifa da daliban shi. Magana ta uku wanda wannan magana kusan batta da hujja mai kwari, magana ta uku cewa zai boye ta shi mamu kamar yadda zai boye liman ya bayyana, su kuma mamu su boye aminkin su kamar yadda suke boye sauran azkar, liman shi bayyana zai. Wannan ita ce magana Shafi'i da daliban shi wanda suka dauke shi akan hali karamin hali ne na masallaci idan karami ne. Amma cikin bayyana amin akwai hadisai da dama wanda ba sai mun kasu ba jingim suna nan da yawa, bayyana ta shine daidai ga liman da mamu, ce hadisan suna da yawa wanda ba sai mun kasu ba. Ahmad ibn Hanbal cikin ruwaya ta Abi Daud yake cewa yana bayyanawa har sai ya jiyar da ƴan masallacin gaba daya, Abu Dauda yake cewa masallacin karami ne. Harbu yake cewa naji Ahmad yana bayyana amin bayyanawa sassauta so da yawa zai bayyana har a ji shi, yace naji Ishaqa yana cewa yana bayyanawa a cikin har ɗan san hudda ke bayan shi su ji shi, kuma wanda ke baya su ma su bayyana har masallacin ya cika da dimi na amin. Wa yakunu ta'minul ma'muma a ta'minul imam la qablahu wala ba'dahu, yace amin kin mamu ta kasance tare da taliman ba gabanin shi ba ba bayan shi ba, kamar yadda na faɗa shine guri ɗaya da ake so liman da mamu su yi tarayya su haɗi tare saboda wancan hadisin. Wa qalu suka ce ba a so ba mu ƙarna, amma ɗaliban Abu Hanifa al-Imam Shafi'i nake so suka ce ba a so ba mamu ya yi daidai da liman a cikin dukkan abubuwan sallah banda wannan gurin, dan saboda kowa yana yin addu'a ne akan yana cewa amin ne akan addu'ar da aka yi ta Fatiha, mala'iku ma kuma akan ta suke yi. Dalilin da yasa aka ce ana so da liman da ma Musa yi ta tare saboda mala'ikun daga sun ji an ce amin fa gair magdubi alaihim waladdallin za su ce amin. To in ka tsaya sai liman ya riga ya ka ai baka samu muwafaqar mala'ikun ba shi ko annabi ya ce man muwafaqa ta aminu hu ta aminul mala'ika. Anan gurin sai aka shar'anta su yi daidai su yi tare. Akwai asar da ya zo wanda ke nuna cewa ta'aminul mamum daga ta'aminul imam yana dan jinkiri ruwaya ta ibn lahi'a daga yazid ibn abi habib daga abdullah ibn atabul audi yace nayi sallah tare da abubakar da umar da limammai sun kasance idan sun gama karatun fatiha suna cewa amin gairu magdubi alaihim waladdallin su ce amin su daga murya su sannan su kyale shuru nada wanda ke bayan su su ce amin sannan sai bude kira'a. Wannan sanadin amma yana da rauni cewa liman zai rigayi mamun yana da rauni hadisin. Amma ta'aminul mala'ika mala'iku da suke ce amin addu'a ce suke akan mai kira'a da yayi kira'a kuma wannan shine sahihiyar maganar da ake fahimta daga fadar annabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abdul Bar al-Hafiz ya kawo maganganu da dama wanda ba a ma san ambata su don saboda ta'asubanci ne na mazhaba. Shi ya tai akan cewa tunda malikiya sun tai akan cewa ba a bayyanawa to ya kawo asar da dama a cikin at-tamhid wanda basu suke nuna akan cewa boyewa ake to amma duka ba su da inganci. Ikrama yake cewa uza'i qimatu salat fa saffa ahlul ardh saffa ahlus sama. Idan aka tsaya da sallah sahun mala'ikun dake sama daidai yake da sahun mutane dake ƙasa. Idan ƴan ƙasa sun ce waladallin mala'iku sai su ce amin. Idan ta amin kin ƴan ƙasa ta dace da amin kin ƴan sama sai a gahurta musu zanuban su gaba daya. Shine annabi yake ne. Ala ya rawaito daga baban shi daga Abi Hurairah yake cewa idan liman ya karanta Fatiha ka karanta ta kuma ka rigaye shi waladallin mala'iku daga sun ce amin. Wannan wasu ga sun tahima akan cewa ka rigaye shi ma cewa amin kin. Yace qaminun ayu sajabu lahum tabbas ne Allah zai amsa muku. Amma ba a so ba mutun ya sadar da amin kin a ƙarshe yace amin ya rabbal alamin. A ƙarshe yace amin kuma ya gama ta da wani abu har yayi ƙari. Dan saboda sunna bata zo da wannan bayin Ibn Rajab kuma wannan ita ce magana malaman Hanbaliya. Shafi'i yace wannan ita ce magana mai kyau ba a so ba mamu ya gabatar da wani abu yace amin ya rabbal alamin. Maza kai wannan ba ba a yin haka nan. Yace wala yustahabbu a cikin sallah ake magana dan zakai ƙari ne cikin sallah ba mustahabi kuma ba a so mutun ya gabatar da wata addu'a akan amin kin wannan bayan ya gama Fatiha dan saboda addu'ar dake cikin Fatiha addu'a ce ta neman shari'a ga hanya mai daidaiciya wannan kuma shine mafi daukakan addu'a kuma mafi girman addu'a kan mutun ya ga cewa tunda ai an ce in kai gama addu'ar wannan ta Fatiha ka ce amin Allah amsa yake da gauga ka ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin kuma ka ce Allah ka bani kaza aka ce amin dan ka samu riba biyu. Yace umina salaf man istahabba zalika a cikin malamai magabata akwai wanda suka so hakan yin cikin su akwai Rabi ibn Khaisam da Sauri duk da ba su da hujja an gama ba a ce amin maka geho bukatunka da gauga rada ka ce amin. Abu Nu'aym ya rawaito cikin kitabu Shindatan Shina As-Sala yace Abu Malik an-Nakhai ya ba mu labari daga Mugira daga Sa'id ibn Jubair daga Ibn Abbas yake cewa idan liman ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin ka roka Allah zai amsa maka sannan ka ce amin. Amma Abu Malik mai rauni ne. Abu Bakar an-Nahshali ya huddo daga Abdullah al-Yahsubi daga Wa'il yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai ce rabbi ghfirli kuma ya ce amin. Wannan bai haƙi ya huddo shi a cikin As-Sunan al-Kubra amma ce wannan sanadi ne da ba a hujja da shi Annabi bai taba yin haka ba. Abu Hamza ya rawaito daga Ibrahim an-Nakhai yace ya suna san haka kin amma Maimunul A'awar da ifi ne zahirin hadisi dai suna nunin kawai daga an gama Fatiha ake cewa amin ba tare da an yi shuru ba ba tare da an gama ta da komi ba. Ibn al-Mubarak yayi ruwaya daga Asim al-Ahwal daga Hafsatu binti Sirin babban malama cikin malaman hadisi mun taba faɗa cewa kullu ahli sirin siqa duk inda kaga ahli sirin iyalan gidan shi duka babu da ifi. Daga Abdullah ibn Mas'ud yake cewa idan liman ya karanta ghairul maghdubi alaihim waladdallin ya gama ta da amin amin kin shi ta dace da ta mala'iku za a amsa muku. Amma nan matsalar Hafsa bata ji hadisi daga Ibn Mas'ud ba. Hafsa tabi'iya ce wasu sahabban ta ji dauki ilimi wajen su wasun bata dauka ba daga cikin su akwai Abdullah ibn Mas'ud. Shafi'iyya sun so cewa ya dan yi shuru kadan tsakanin Fatiha da cewa amin ya shurukin karama sosai dan ya bambance tsakanin Qur'ani da abin da ba Qur'ani ba. Yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Sai dan tsaya sai ce amin. Dan kai ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya zamana amin kin ma Qur'ani ce. Saboda wannan suka so a dan bambance. Ta cewa amin sunna ce a cikin sallah ba wajibi bace a wajen jumhurin malamai. Ishaq ayyuruwa yake cewa idan mai karatu yace amin ku ce amin, wanda wannan ya hada kowane mai karatu ko cikin sallah ko ba cikin sallah ba, ana so ya kasance amin kin nan ta kasance wanda yake karanta Fatiha kawai kasance ya hade ta. Nan zan mu takaita akan wannan babu abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure. Allah mana gafara. Assalamu alaikum warahmatullahi.